Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com. Hear that?
Bob Mike beats.
Bob Mike na good day, ma. Shalele. Echeba. And they shy shy and why you want it? Got up muta and go ye. But bunt and go ye. And they shy 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 and why you want it? Got up muta and go ye. A babban dan kauye barni da kauyen china gaye barni da kauyen china ni kan barni da kauyen china gaye barni da kauyen china inde shaye shaye nan waye wane gara ummata dan kauye a babban dan kauye inde shan wiwi nan waye wane gara ummata dan kauye babban dan kauye Banne da kauyen China Gaye banne da kauyen China Ni kan banne da kauyen China Gaye banne da kauyen China Ta wata rana na fito sani ce wurin aiki sai ga wani gaye ya tare ni ya gaya min abin mamaki yace min shalele ka juma kana burge ni amma damuwa na da kai shine san baka ganewa ta baka kuma baka bin mu area kuma ka kasa fahimta wai hakan zai sa a raina ka rayuwa sai da morewa kai kuma kana ta lokewa ka fi mu tsoron Allah ne ko kuma baka so ka waye ne ko kuma ka manta Allah ne yayi ganye don hutawa shi yasa muke danna mai laita kuma muna ta morewa ya kamata ka gwada ita ganye ba ta sabada in ka ja yau ka ja gobe za ka gane rayuwanka ta fi nada kaga kai fa mai aiki ne kuma kai celebrity ne duk ran da ka dan dana kush za ka gane kai din na daban ne sai na ce masa malam dakata mana malam saurari abin da nake so in ga ya ma shine in dai shaye shaye nan waye wane gara ummata dan kauye babban dan kauye in dai shan shishan nan waye wane gara ummata dan kauye a babban dan kauye banne da kauyen china gaye banne da kauyen china ni kan banne da kauyen china gaye banne da kauyen china in dai shaye shaye nan waye wane gara ummata dan kauye a babban dan kauye in dai shan wiwi nan waye wane gara in muta dan kauye babban dan kauye banne da kauyen china gaye banne da kauyen china ni kan banne da kauyen china gaye banne da kauyen china ku saurara na fito da bayani dalla dalla na dudduba kuma na lalleka na gane cewa shaye shaye ta juma tana illa wasu mare da yan mata iyaye da yan yara in ba har kan maye ba ya zaka manta da hanyar gidanku ko ko ka ji shi kaman kaza yana ihu yana kukuruku har kan maye kenan a hakan wai waye wa kenan ya za a yi kudi na in sai abin da zan sha in ji ba na nan har an manta kai na dauko ni a wheelbarrow kaman doya mutanen gidan mu suna rufe fuska ga mun abun kunya to ko na sha na maintain ma ai Allah baya so in ko ta balge mun a gwalwa sai in zama kaman soko menene ribanta wannan shine shiririta in har na yadda na fara shaye shaye to lalle na yi wauta duk masu sha sai su daina mai sayarwa ma ya daina amma in har wannan ne wayewa na yarda in dai shaye shaye nan wayewa ne gara in muta dan kauye babban dan kauye in dai shan shishan nan wayewa ne gara in muta dan kauye a babban dan kauye banne da kauyen china gaye banne da kauyen china ni kan banne da kauyen china gaye banne da kauyen china in dai shaye shaye nan wayewa ne gara in muta dan kauye a babban dan kauye in dai shan wiwi nan wayewa ne gara in muta dan kauye babban dan kauye banne da kauyen china gaye banne da kauyen china ni kan banne da kauyen china gaye banne da kauyen china duk waye wanda zai sani raina iyaye bana so duk waye wanda zai sani fadawa kwata bana so duk waye wanda zai kawo min raini san bana so kai bana so ni bana so duk waye wanda zai sani raina iyaye bana so duk waye wanda zai sani fadawa kwata bana so duk waye wanda zai kawo min raini san bana so bana so ni bana so shalelan ubangiji